Nakasa.
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 Bakasa waba.
Nakasa ba na tatam kasa.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin na kasa a wannan mako ya samu bakuntun wani makaho da ya shahara a wani fannin da ba kasafai ake samun masu larurar idanu cikin ta ba. Masu raro, ba wannan makaho ne da ke horar da 'yan kwallo a jihar Niger, Nigeria. Wannan dan taliki ya yi fice a harkar kwallon kafa a Kwantagora, lamarin da ya sa buga wasa da kungiyar da yake yi wa kocin sai an dage. Kamar yadda za a ji a hirarsu da wakilin muryar Amurka Mustafa Nasir Batsari. Ya kuma fara ne da gabatar da kansa.
Sunana Buhari Ismail Lawal, a nan Kwantagora nake a Kwantagora, Niger State a Nigeria. Ni coach ne na kwallon kafa. Ina coachin team da ake kira suna Ufani Football Club a nan Kwantagora.
Gashi mutane za su yi mamaki kana da lalura ta rashin gani. Ya ake kuma kana horar da 'yan wasa har ka zama coach?
Abu ne wanda yake yana a zuciyarmu, muna da ra'ayi akan wannan harka na coaching. Tunda an fara shi ne tun kafin lalurar idan ya dauke gaba daya. Tunda ni a baya na buga kwallon kafa har ya kai ga lokacin da lalurar idan yayi karfi, har na buga kwallon sai na koma coaching. Duk da yake dama ina coaching kafin in ba kwallon, ina kamar assistant coach kafin in ba kwallon. So bayan laluran ya zo ya yi karfi da ba zan iya ma buga kwallon ba, to shine sai na ci gaba da coaching har na zama ainihin chief coach na wannan team din na Ufani.
Yanzu shekara nawa kenan kana fama da ita wannan bakanta?
To wannan lalura shekara 12 kenan, a watan 8 da ya wuce ya zama shekara 12 kenan.
Kuma tun lokacin kana horar da 'yan wasa?
Tun lokacin, tun kafin lokacin ma. Abun gaskiya da yake abun yana a zuciya, muna amfani da zuciyarmu da saurare, ma'ana ƙara kenan da muke saurare da kunnuwanmu, da Allah ya bamu wannan ikon wannan baiwan, wanda ke ko kwallo ake bugawa muna sauraron ƙaran inda kwallon take, shi ne muke amfani da shi a matsayin ganinmu. Duk da yake kuma akwai mataimaka na masu horaswa wanda suke taimaka mana kamar assistant coaches kenan, akwai trainer da sauransu, wanda ke a hilin training ne za mu faɗi cewa ga abin da muke so a yi na training, ga tsarin da muke so a yi, shi trainer zai shiga hili ya gabatar da wannan tsarin. Wani lokaci ma ni zan shiga da kaina ina nunawa ga shi ga yanda nake so, ga yanda haka a yi yanda ya kamata. Haka kuma wurin wasa muna bibiyan yanayin wasan, kamar yadda na faɗi da baya muna saurare inda ƙaran kwallon ke tafiya muna bi. Don wani lokaci in ma ina bin ƙaran da ido na ina bi, ba lallai ka lura cewa wannan bai gani ba, inda muna bin irin ita ƙaran kwallon ne. Duk inda aka shura ta za mu ji ƙaranta sai mu bi da ido, muna saurare muna saurare.
Kamar shi wannan tim da kake horarwa, yaya ƙwarewar shi ta kasance?
To gaskiya alhamdulillahi a dai wannan gari na Kwantagora da jihar Niger gaba ɗaya, wannan club babu inda za ka faɗi sunanta ba a santa ba. A kwallon Kwantagora misali mun buga Premier League da muke bugawa so 7, wannan club din ta yi nasara so 3, mu ne muka ci wannan Premier League din
na Kwantagora.
Cikin 7 mu muka ci so 3, mun ci 2011, mun ci 2012, kuma mun ci 2019.
A matakin jiha ko gaba daya?
A matakin jiha a 2009 mun taɓa zuwa muka buga State League, wanda yake a lokacin muna ƙanana sosai, mun da je mun gwada kanmu mun taɓa mun gani da ba mu yi nisa sosai a cikin gaskiya. Amma duk inda aka kira wannan tabnin a jihar Niger, babu wanda bai san sunan wannan tabnin ba.
Wato shi amfani
Football Club.
Amma yaya kake gwagwarmaya da sauran timatimai, wato tim na sunan jihar Niger?
To gaskiya ka kamar a jihar a nan Kwantagora ina ganin tim ɗaya ne in ka daga hannu dole an ajanawa su ne zan ce suke da tarihi suke da record akan amma in ban da wannan team din guda ban tunani a kota team a kwanta gora wanda za ta daga hannu mu ba mu daga ba
team kenan
ita ne team din ISS ana ce mata Doma su ne ke da nasara akan mu da wasa biyu amma duk wata team da ke kasa ina ganin babu wanda ke da nasara akan mu
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Buhari Ismail Lawan makaho mai horar da ƴan wasan kungiyar ƙwallon kafar Amfani Football Club Kwantagora da wakilin muryar Amurka a jihar Neja Mustafa Nasir Batsari ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya